بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو بدي أثبت على الله سبحانه وتعالى ديساك هذا ما أمن سافيا سافيا الصبر شرين بيو قوات من القعدة شكالتا دبو بيدو قومشا شكالتا دبو دا da 434 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake daidai da 28 ga watan tara ko a shekara ta 2013 a lissafin da ake cewa miladiya. Ci gaba da karatun mu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Za mu tashi yau a darasin mu na 46, haka ne ko? Mun tsaya dama a makon da ya gabata, inda yake mana bayanin na farko dai cewa annabawa su ne fiyayyun waliyai, babu wani waliyi da za a ce ya fi annabi. Sannan ya ce a cikin annabawan su kansu ba daraja ɗaya ba ne a cikin wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce dama mafificiyar al'ummomi. Sannan a cikin ta din ba daraja ɗaya ba, waɗanda suka fi kowa daraja su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a ƙarƙashin haka ne ya kawo mana aya guda ɗaya tukuna wadda muka fara a kanta, inda ke cewa wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar afdalu min sa'iris sahabati. Yace qala ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabla al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullun wa'ada Allahu al-husna. Wannan muka tsaya kanta ko? Za mu tashi inda yake cewa qala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu. Marigaya na farko waɗanda suka riga kowa shiga addinin musulunci, daga cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina, da kuma waɗanda suke mutanen Madina da suka karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai da suka yi hijira, walladina taba'uhum da su da waɗanda suka bi su bi ihsanin da kyautatawa, ba waɗanda suka bi su da zagi da la'ana ba. To waɗannan hukuncinsu shi ne Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu, su Allah ya yadda da su, su ma sun yadda da Allah subhanahu wa ta'ala. Har zuwa ƙarshen ayar inda ya ce wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan dhalika al-fawzul azim, cewa ya yi musu tattalin aljanna wadda ƙarƙashinta akwai ƙoramuna gudana za su dawwama kuma a cikinta har abada. Wannan kuma shi ne wato sakamako ko kuma rabo mafi girma ko mai girma. Sannan ya ce was-sabiquna al-awwaluna alladhina ittafaqu alladhina anfaqu min qabli al-fath wa qatalu. Yace wal muradu bil fathi sulhul hudaybiyya, yace waɗannan su ne as-sabiquna al-awwal, wanda suka riga kowa musulunta. Wannan ya nuna kenan asalin abinda ake gane girman mutum ko darajarsa da shi a wannan addini shi ne riƙonsa da addini. Idan aka kwatanta shi da waɗanda suka shiga addinin musulunci, wanda suka fara shiga, wanda duk ya riga sauran shiga, to ya fi su falala. Hakanan wanda ya zo bayansa. Wannan wajen wannan sabiqin rigayar mutum ya riga sauran mutane zuwa addinin musulunci, wannan falala ce babba. To shi yasa tunda Allah madauki ne ya faɗi wannan nassan a cikin Alkur'ani, ya faɗi wannan lafazi was-sabiquna al-awwaluna, kuma ba shi da wata ma'ana banda wannan cewa na farkon nan da suka riga kowa karɓar addinin musulunci. Don haka ba zai yiwu a cikin wannan al'ummar a samu wasu da za su zo daga baya da suka fi waɗannan mutanen da suka riga kowa karɓar addinin musulunci ba, su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su ma a cikinsu ɗin waɗanda suka riga karɓar kwata-kwata. Yanzu ku duba Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an, cikin manyan mutane shi ne fara karɓar addinin musulunci. A cikin mata Khadija, a ƙananan yara Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, waɗannan su ne ginshiƙin as-sabiquna al-awwalun. Duk wanda ya karɓa, yanzu ku duba mutum shida daga cikin mutum goma da aka yi wa bushara da aljanna a hadithi guda, waɗannan mutum goma daga cikin sahabbai ɗin nan da kuka sani, shida daga cikinsu duka a hannun Abubakar suka musulunta. Daga cikinsu har da Sayyidina Uthman wanda shi yana cikin shi ne rabi'un khulafa ar-rashidi shi ne na hudu a cikin su to shi kansa musuluntarsa a hannun abubakar ya karbi musulunci haka dole ya zama cewa maganar rigayan nan tana da muhimmanci tana da asali kuma a cikin addini to shi ne sai ke fadin cewa waɗannan wanda suka riga na farkon alladhina anfaqu min qabli al-fath wanda suka ciyar da dukiyarsu suka bada taimakon dukiyarsu a taimaki addinin musulunci kafin sulhun hudaybiya wa qatalu kuma suka yi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai tsaya ya fasara wannan al-fath sai ce wal muradu bil fath abinda ake nufi da fathun nan shine sulhun hudaybiya shine wannan sulhu na hudaybiya wanda mun sha magana akan sa yace fa innahu kana awwala fathin qala awwal fath makkah wannan shine budin farko na makka mun budi biyu akai budin da aka shimfida lamarin farko shine sulhun hudaybiya wanda Allah madaukaki ne ya kira shi fathu domin bayan an yi wannan sulhun tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'mini a gefe guda da kuma mushrikai da suka hana su a shekarun nan suka ce ba za su shiga makka su yi umra ba har sai dai su dawo bayan wannan lokaci Allah madaukaki akan hanyar su bayan bakin cikin da sahabbai suka samu ya za a yi mu karbi wannan kaskanci da sauran su da abin da ya biyo baya Allah ya saukar da aya akan hanyar su ta komawa inna fatahna laka fathan mubina kaga tunda Allah madauki ya kira shi fathu a cikin alqur'ani dole mu kira shi fathu to shine abin da Ibn Taymiyyah ne yake fassara abin da ake nufi da fathu shine sulhun hudaybiya daga baya kuma aka zo aka shiga makka din ta karbu ta shiga karkashin addinin musulunci to shine abin da yake nufi yace wa fihi anzalallahu ta'ala a wannan sulhun ne fihi ai fi sha'nihi idan gane da shine Allah subhanahu wataala ya saukar da inna fatahna laka fathan mubina lalle mun yi maka budi budi wanda yake mabayyani liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar domin Allah ya gafarta maka abinda ya gabata na zanubinka da abinda ma bakai ba abinda ya jinkirta ma'ana an gafarta maka komai da wanda kai da wanda bakai ba manzo ku sallallahu alaihi wasallama ma'asumi ne daga sabawa Allah subhanahu wataala faqalu sai suka ce ya rasulullah awa fathuhu yanzu wannan sunan sa fathu wannan halin da muka shiga mun taho da niyyar zamu umra an ce mana ba za mu shiga ba mun juyo muna komawa madina yanzu wannan aka kira shi fathu kaga ko su kansu sun yi mamaki suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am sai ce imana fathu ne budi ne Allah madaukake ya ba ku domin shin guda ce ta wancan babban budin da zai so wannan hadisi muttafaqun alayhi to wannan dai duk ƙarin bayani ne akan waɗancan as-sabiqun al-awwalun da kuma kasancewar su ne suka bada dukiyar su tuntuni kafin ayi wannan sulhun hudaybiya abin da yasa ya dan ratsi ya fassara mana wannan kenan mu ci gaba sai ce wa afdalus sabiqin al-awwalina al-khulafa'ul arba'atu a cikin as-sabiqun al-awwalun wanda suka riga kowa karbar addinin musulunci a cikin su din wanda yafi kowa daraja sune mutum hudun nan da suka shugabanci addinin musulunci suka shugabanci musulmi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurgudan jerin su a tarihi haka suke gurgudan wato jerin su a falala Abubakar sannan sai Umar sai Uthman sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in yace wa afdaluhum Abubakar thumma Umar a cikin su din mafi fifi da yafi kowa shine Abubakar sannan sai Umar Abubakar dinnan shine shugaban waliyan duniya bayan annabi bayan manzo duk wanda ba annabi bane ba manzo bane to Abubakar shine gaban sa a wannan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma Umar sannan Umar sai Uthman sai Ali wa hadha huwa al-ma'ruf an as-sahabati wa at-tabi'in wannan gabatar da Abubakar sannan Umar sannan wanda ya biyo bayan su wannan shine sanannen abu ne tsakanin sahabbai su kansu ma'ana kenan ashe ace a cikin sahabbai wani ma yafi wani shi kansa yana da asali a shari'a domin an yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai hana ba shi yasa har Abdullah ibn Umar yake cewa kunna nufadilu mun kasance muna bayyana wani yafi wani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ace Abubakar thumma Umar thumma Uthman suna fadin wannan ashe kenan ya nuna wannan sanannen abu ne tun zamanin sahabbai koda gashi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurare da yawa shi kansa yana fifita Abubakar da Umar yace iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar ku yi koyi da waɗannan mutum biyu a bayana Abubakar da Umar to yace kuma zai zama Abubakar da Umar za su zama wato wani abu daban wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, har a ce sun cancanci a tsine musu ala'ance su a matsayin ibadar da za a samu ladan a wurin Allah ne ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba zai yi a cikin addinin da Allah madaukaki ya turo manzo sallallahu alaihi wasallama da shi ba. Sai ce wannan abu sananne ne ani sahabati, daga sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai, ma'ana tabi'an nan lahum bi ihsani, waɗanda suke bin sahabban da kyautatawa, wa a'immatil ummati wa jamaahiriha, da shugabannin wannan al'umma din. In an ce shugabannin wannan al'umma ana nufin malaman wannan al'umma. Dukkan malaman al'umman nan sun tafi akan fifita Abubakar sannan Umar sannan kuma ci gaba da sauran sahabbai, Uthman da kuma Ali da sauransu. Sai ce wa qaddallat ala dhalika dalailu basatnaha, haqiqa dalilai hujjoji sun yi nuni akan wannan fifikun Abubakar sannan Umar, dalilai sun yi nuni akan haka. Basatnaha, mun shimfida su, mun bayyana su da fadin su da tsawon su. Fi minhaji ahli sunnati nabawiyyati fi naqdi kalami ahli shi'ati wal qadariyya, alittafin nan namu, wato littafin sa shi Ibn Taymiyyah mai sunan minhaji sunna. Wannan littafi da ma kamar da muka ambata lokacin karatun sa, sunayen sa yadda suka zo, shi kansa Ibn Taymiyyah wani gurin ya fadi cewa minhaji sunna, kai wani gurin ya ce minhaji ahli sunna, da wannan yana cikin wuraren da ya fadi sunan sa minhaji ahli sunnati nabawiyya fi naqdi kalami ahli shi'ati wal qadariyya. Wato littafin sunansa hanyar ahli sunna ta annabi, ma'ana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, mabiya wannan hanya, to amma hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to hanyar su da tsarin su da shari'ar su. Fi naqdi, wajen warware kalam ahli shi'ati wal qadariyya, ma'abuta shi'a da kuma wato aqidar qadariyya. Dan littafin kasancewar wanda muke karantawa a darussan minhaji sunna, kamar da muka sani muktasar din muke karantawa ko muktasar, a malaminmu Malam Abdullahi Gunaiman shine ya takaita shi, ya ware iya matsalolin da suke shafi harkar shi'a, saboda ita yake so yi mu'alaja a littafin. Amma asalin littafin mujalladi 9 yake, mujalladi 9 nan akwai inda malamin Taymiyyah zai ma wajen shafi 200 maganar imani da kaddara, wajen shafi 100 wani abu kuma yana ta magana akan falsafa da raddi akan masu ilimin falsafa. Da haka sai aka tsatsame iya abin da ya shafi shi, aka fidda shi wannan mujalladi guda da muke karantawa. Shi yasa ba za ka ji maganar kadar din ba, sai maganar shi a kawai, saboda an tsamo shi ne daga shi asali din, amma ba tare da an cusa wata maganar wadda ba ta Ibn Taymiyyah ba, duk maganar ta Ibn Taymiyyah ce. To mu koma mu ci gaba da littafin. Yace wa bil jumlati, kai adun kulade, ittafaqat tawa'ifus sunnati wash-shi'ati ala anna afdal hadhihi al-ummati ba'da nabiyha wahidun min al-khulafa'i, kai da sunna da shi'a sun yi ittifaqi akan cewa wanda yafi kowa bayan a wannan al'umma din, wanda yafi kowa bayan annabinta, ma'ana a cikin sahabbai wanda yafi kowa, ɗaya ne daga cikin waɗannan khalifofin. Haka ne ko ba haka ba? Yau a wurin ahlus sunna jumhurul musulmi Abubakar shine sama, a wurin shi'a kuma Ali ne. Kaga dai ma'ana da shi'a da sunna duk sun hadu akan cewa mutum hudun nan sun fi kowa a cikin wannan al'umma, ko in ce wanda yafi kowa a cikin wannan al'umma a cikin wannan mutum hudun yake. Kun gane wannan insha Allah? To shine abin da yake so ya ce, wala yakunu min ba'di sahabati afdalu min sahabati, ko man ba'du sahabati, wala yakunu man ba'da sahabati, wanda ya zo bayan sahabbai to ba zai taba zama wato ya fi sahabbai ba. Ko wane ne shi? Duk girman waliyi daga cikin waliyan duniya da aka yi su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har tashin alkiyama, ba za a samu wani waliyi da zaka kawo shi kace ya fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ba, ballantana a kai shi gun darajar annabi, ballantana ma ya tsallake ya wuce can inda zai gangara ya fada wani wurin na kafirci, wato a ce masa Allah, Allah kiyaye. Yace wa afdalu awliya'illahi ta'ala a'zamuhum ma'rifatan bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kai a cikin waliyan Allah wanda yafi kowa shine a'zamuhum ma'rifatan bima ja'a bihi ar-rasul, wanda yafi kowa daraja shine wanda yafi kowa ilimin da kuma sanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi? Al-Qur'ani da kuma sunnar sa shi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ya zo da alqur'ani da Allah ya aiko shi da shi wanda babu ƙarya a ciki babu kuskure a ciki babu abin da ba daidai ba a ciki duk abin da ke ciki shine daidai kuma abin da ke cikin maganar da Allah madauki ya faɗa yadda take a fassare ita ake nufi ba ta da wani wata magana ko ba ma ta ma'ana koyayya wanda wasu mutane ne su kadai suka sani da wata ma'ana ta zahiri jahilai ne suke amfani da ita wannan duk ƙarya ne abin nan da zaka buda ka karanta bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ka karanta kuma bismillahir rahmanir rahim kafin nan tukuna alhamdulillahi rabbil alamin har ka je qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas har ka je min aljinnati wan nas to duk wannan magana ta Allah ce abinda zaka fahimta a larabcanta da kuma fassarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana a cikin littafin hadisi ita ake nufi ba ta da wata ma'ana ko in ce wannan qur'anin ba shi da wata ma'ana koyayya da sai wasu mutane ne su kadai suka sani wanda ba su ba kuma bai san haka ba wannan babu wannan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara wa sahabban nan ma'anar alqur'ani to haka za a dauke shi to wanda yafi kowa a wannan al'umma duk wani waliyi girman sa yana da alaka ne da sannin sa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama bai san sunna ba baya aiki da ita to baya cikin waliyan Allah da suka cancanci a ce su ne mafifita a wannan al'umma wat bayan sanin kuma ai bi ƙara zancen ba ya ce a'azamuhum ma'rifatan bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wattiba'an lahu da kuma biyayya ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ashe waliyi ba shine wanda zai zo ya fito da wata hanya daban wadda ba ta annabi ba yace a zo a bi shi a kyale hanyar annabi in yi haka ya zama ba waliyin Allah ba domin waliyin Allah dole ya zama ya fi kowa ilimin sunnar annabi ya fi kowa kuma bin sunnar annabi in an zo maganar sanin ina sunna zaka ji a bakin sa za a santa in an zo suwaye suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ganshi a sahun gaba ba saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba sai ce kas sahabati kaman sahabbai waɗannan sahabban ku duba ku ga yadda suke ko kawai su san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su san menene ake nufi da wannan addinin in aya ce ta sauka su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya faru ya faɗa ba su gane ba su tambaye shi kaga sun fi kowa sanin wannan addini don haka waliyan farko da suka fi kowa a cikin su suke sannan kuma sun fi kowa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dauko sahabbai ɗaya-ɗaya ka gani yadda suke sha'awa da kuma kokari da kwadayin su duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su akai duba irin su Abdullah ibn Umar abinda ba a ce ba ma saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi za a ga yanayi saboda matukar son ya bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kissan nan dai mashhuriya da ku sani dangane da shi wata rana kawai aka ganshi yana tafiya sai aka ga sulku yadda kansa kuma ba komai aka tambaye shi me faru sai shi da ya taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo wannan wurin wata rana ya sunkuya shi wani reshe ne a wurin na wata bishiya a lokacin da yayi haka din babu shi amma shi tunda yazo kawai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunkuya saboda wannan reshen ya wuce sai dauka ai shikenan kawai in an zo wannan wurin kawai sai an sunkuya tunda Allah wanda suke bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan biyayyar ya za a ka zo kuma ka ce akwai wanda yafi su bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ta kai baban sa na cewa kai ka bi a hankali ba haka ake ba sayyidina umar cewa wasu wuraren ba haka bane kuma sau da yawa ana cewa aikin da za a ce a gano yana cikin sunna ko ba sunna ba akan dubi aikin abdullahi ibn umar sau da yawa a gane Allah madauki ya kara musu rahama da daraja da yarda daga gare shi to sai yake cewa alladhisu sahabban nan alladhina hum akmalul ummati fi ma'rifati dinihi wattiba'ihi sune waɗanda sune mafi cika mafi kammala a wannan al'umma din wajen sanin addinin Allah addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma biyayya gare shi yace wa abubakrin as-siddiq akmalu ma'rifatan bima ja'a bihi wa 'amalan bihi abubakar as-siddiq ya fi kowa kamalar sanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da kuma aiki da shi da sanin da aikin ya fi kowa fa huwa afdalu awliya illahi wannan karkai tantama akan wannan matsalar duk waliyan duniya shine shugabansu babu wani wanda zai tsallake shi ya wuce shi ya fi abubakar daraja balantana ya kai annabi ko ya wuce ba a kaiwa haka yace iz kanat ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalul umma domin kuwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummomi ita ce mafificiya babu wanda ta fita wa afdaluha ashabu muhammadin, a cikin kuma al'ummar mafificiyar al'ummar shine al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa afdaluhum a cikin su kuma al'ummar manzon Allah, a cikin sahabban kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yafi su shine Abubakar radiyallahu ta'ala an. Wa qad dhanna ta'ifatun ghalitatun anna khatamal awliya'i afdalul awliya'i qiyasan ala khatamil anbiya'i, to ne ya shiga wata magana cewa wata kungiya mai kuskure, ma'ana shi yasa yace ta'ifatun ghalita, ghalita ana nufin khati'a, wanda ce kuskure, wanda aqida ta kuskure ce, nan yana magana ne akan wasu a cikin sufayi, wasu masu bin hanyar dariƙun sufayi sun yi zaton cewa wai anna khatamal awliya'i afdalul awliya'i, da suka saboda su suna kallon waliyan wata kungiya ce daban, annabawa ma kungiya ne daban, annabawa daban waliyai daban, kun san wannan fikirar sufaye suna santa, a ce annabi daban waliyi daban, na'am akwai hakan akwai shi, amma ba ta kowane goma ba sa kallon cewa annabi ya fi waliyi, su a cikin ganin da suke yi waliyai su ne sama, musamman ta ɓangaren ilimi kullum sai su ɗauko ƙissan nan da ta faru tsakanin annabi Musa da annabi Khidr, na ce annabi saboda su abun sufaye ba sa so a ce Khidr a ce masa annabi, so suke a ce waliyi, kun gane dalilin, in aka ce masa waliyi sai a ce a to ai gashi waliyi ne amma ya san abin da annabi Musa bai sani ba, ashe kenan waliyi zai iya fin annabi ilimi, so abin da suke so su kawo kenan, sai bude musu kofa sai su shimfidar cewa wasu ma wanda ake su ce musu waliyai to zaka iya samun su fi annabawa ilimi, to wannan kuskure ne, annabi Khidr annabi ne ba waliyi ne kawai ba, waliyi ne annabi, domin abubuwan da ya aikata ba wani abu ne wanda wani dan adam wanda ba annabi ba zai iya ba, tunda ya faɗa da kansa cewa waɗannan abubuwan da ne lokacin da yake bayar annabi Musa labarin abubuwa guda uku manya din nan da ya aikata da annabi Musa, da ya ce wa annabi Musa karka tambaye ni duk abin nan, annabi Musa kuma ya tambaye shi har suka rabu, dai kai da ya zo bayyana masa, sai da ya gaya masa wannan haka Allah ya umarce mu, wannan kaga wane ne zai magana cewa Allah ya umarce shi idan ba annabi bane, don haka ilimi ne Allah madaukaki ya bashi, kuma ilimi ta hanyar wahayi aka yi masa, don haka annabi da fatan kun gane wannan yau, to amma duk harkar sufaye su suna sha'awar a ce annabi Khidr ba annabi bane waliyi ne, saboda kawai su samu wannan kofar cewa ashe za a iya samun waliyi ya fi annabi ilimi har ya kari annabi da wani abu, kun fahimci wannan, to mu koma shine sai yake cewa wa qad dhanna ta'ifatun ghalita, wata kungiya mai kuskure wanda suke kan kuskure suna zaton cewa anna khatamal awliya'i afdalul awliya'i, cewa alayin waliyai suka kirkiro da wata fikira sunanta khatamul awliya'i, khatamul awliya'i ana nufin cikamakin waliyai bayan shi ba wani waliyi, kamar yadda a cikin annabawa ai akwai khatamul anbiya'i shine nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bayansa babu wani annabi, wannan ginshikin addinin musulunci ne, wajibi mutum ya yadda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu annabi, wanda duk yace akwai annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kun ga ya kafirta, Allah kiyaye, to sai suka samu wannan fikira cewa a cikin waliyai ma in aka ce wannan shine khatamul awliya'i to kuma a cikin waliyan kenan shine yafi, shine mafifita, amma mafifici akan sauran, sai yake cewa qiyasan ala khatamil anbiya'i, kamar yadda annabin karshe shine mafifici sai su ce to waliyin karshe ma shine mafifici, ban sani ba ko kun fahimci wannan qiyasin nasu, alisabun annabawa waye na farko, annabi Adam, wane ne kuma na karshe, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a tarihance kenan, to wane ne mafifici da ya fi kowa a cikin annabawa, annabi sallallahu alaihi wasallam, to gashi shine na karshe, sai suka ce tunda haka ne a gefen annabawa to haka yake a gefen waliyai, ashe kenan wanda yafi kowa a cikin waliyai shine waliyin karshe. To tambayar ita ce waye waliyin karshen? Anan matsala take. Yawwa, kun ga dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka fahimci zancen duk da muka karanta tun daga farkon littafin nan, akwai wata kungiya ta waliyai daban, wata kungiya ta annabawa daban. In abinda ake nufi da waliyi shine wanda ya yi imani da Allah, yake tsoron Allah, kuma sannan yake bin dokokin Allah a rayuwarsa komai da komai, to ai ba zai yiwu ba annabawan su fita daga cikin wannan aji. Don haka in ka yarda da cewa duk annabi waliyi ne, to duk wannan abin da ya rushe babu. Mun fahimci wannan ma'ana, duk kowanne annabi waliyi ne, kowanne manzo ma waliyi ne. Ashe kenan annabawa ba wata kungiya ce daban babu waliyai a cikinsu ba? Kun gane wannan? Kamar waliyai waliyai ne amma ba annabawa ba ne. Ai mun sha wannan mance, kowanne manzo ne, annabi ne waliyi ne, kowanne annabi ne kuma waliyi ne, amma ba kowanne waliyi yake manzo, kuma ba kowanne waliyi yake annabi ba. Kun gane wannan? Ashe su waye a ƙasa kenan aka zo a cikin aji uku? Manzanni su ne sama.
Malam, na haka ne yin kidir.
Khadir.
Khadir.
Na.
To, abubuwan da suka bayyana cewa shi annabin Allah ne, da yake da su kenan.
Wadanne ayoyi?
Ayoyin da suka nuna cewa babu wani annabi, ba wani mutum da Allah ta kuma ta kita ati nahu rahmatina.
Rahmatan min indi. Na.
Ko sa cikin Qur'ani bai yana. To yana ke shige su cewa wannan karamin musulmi ya annabi bane.
Wannan kalmomi.
Wannan magana da Allah ya ati nahu rahmatan.
Oho, su a gun sufaye? Ha, jama'ai ba sa su tunin da fassarar Qur'ani ai ta su ce da ba. Yawa, ba yadda sauran magabata suke fassara Al-Qur'ani haka suke fassara ba. Da haka shi yasa suka yi har rubuce-rubuce da yawa akan wannan matsalar. Yasa akwai Malam Ibn Hajar ya yi rubutu akan rayuwar Khadir da kuma shin yana nan da rai, shin annabi ne da makamantansa. Wannan littafin nasa yana da muhimmanci. Cewa annabi ne. Wannan kuma ita ce magana wadda take mafi daidai. Zancen me muke yi? Muna magana akan a gefen annabawa dukkan manzo waliyi ne, dukkan annabi waliyi ne, amma ba dukkan waliyi yake manzo ba, ba dukkan waliyi yake me annabi. Dan haka ashe ba wani aji ne na wasu mutane sunansu waliyai kuma ba a samun annabawa a cikinsu ba. Mun gane wannan? Sai idan ba annabawan ba ne. Inda ma ba annabawan ba ne, to waliyai ne kuma ba annabawa ba. To sai suka ce su sufaye a cikin gefen annabawa, tunda na farkonsu ba shi ne mafifici ba, na ƙarshe ne mafifici. To haka yake a gefen waliyai ma, na farkon waliyai ba shi ne mafifici ba, na ƙarshen ne mafifici. Yanzu idan muka ɗauki wane ne waliyin farko? Yawwa, sai mu ce annabi Adam. Wannan ita ce magana ta gaskiya. To su a gunsu so suke a ce waliyin farko sai a ce Abubakar, saboda suna cire annabawa da manzanni daga wannan ajin, suna ɗaukar waliyan wani abu ne daban, annabawa wani abu ne daban. Sai a ce to Abubakar shi ne farkon waliyi. Shi yasa in ka duba littafan da suke rubutawa kamar Tabaqatu Sufiya na Abdul Wahhab Sha'arani, Abu Abdurrahman Sulami da suka yi abin da Tabaqatu Awliya, kowa duk wanda suke fara kawowa a cikin waliyai sai su fara kawo Abubakar, sai a kawo Umar, Uthman, Ali, sai a kawo sahabban nan manya duk a jero su. To can kuma sai a fara shigowa su tabi'ai da sauransu, ana tahowa kuma har a faɗi waɗanda ma ba a ajinsu ba, sai a jehu kowa da kowa sai a kira shi waliyi. Ana taɓa gaya mana su Sha'arani har jaki ya sa a cikin waliyai, wani jaki ya ce masa wai waliyi a rubuce. To kaga wannan misali su yadda suke kallon walittakar, wata mahanga ce daban da mahangar da malamai suke kallo. Mun gane insha Allah. To shine sai yake cewa wa qad dhanna ta'ifatun ghalitatun anna khatamal awliya'i afdalul awliya'i qiyasan ala khatamil anbiya. To ga magana sai ce wa lam yatakallam ahadun minal mashayikhil mutaqaddimina bi khatamil awliya'i illa Muhammad ibn Ali al-Hakim at-Tirmidhi. Yace wani mutum daya daga cikin mashayikh ne, yana nufin shehunai المتقدمين مغباتا اcikin hatta su bayan farko a cikin su babu mutumin da ya taba magana akan akwai wani abu wai shi khatamul awliya duk shehunan sufai na can farko da can kafin al-hakim at-tirmidhi wanda karni na biyar ya rasu babu wanda ya taba bude bakin sa ya magana cewa a cikin waliyai akwai khatamul awliya wannan mutumin muhammad ibn ali al-hakim at-tirmidhi shine ya fara fadin wannan kalmar a duniya kwata-kwata an ji bin tamiya ma'ana shi ya fara amfani da wannan kalmar cewa akwai wani mai suna khatamul awliya kun fahimci wannan zancen amma malaman farko can a baya ba wanda yace ana rufe waliyai a ce an rufe su kafin kuma tashin alkiyama gaba ɗaya a ce waliyan Allah sun kare babu kaga ko da an samu wannan zancen wannan kofar da aka samu kai daga shi al-hakim at-tirmidhi ba fa tirmidhi mai sunan at-tirmidhi ba yawa tirmidhi mai sunan at-tirmidhi mai bin sunna ne shi yasa tattara mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan sa muhammad abu isa muhammad ibn isa ibn sawira yawa abu isa at-tirmidhi wannan 279 ya rasu wannan ko kaga can magabaci ne can baya malamin hadisi ne can bayan su bukhari aka same shi yau kuma aikin su tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda turmuf din gari ne har su jami ibnu safwan shi ma garin su ne turmuf shi ma tirmidhi ne jami ibnu safwan shugaban harkar kore sifofin Allah don haka tirmidhi sunan gari ne to wannan mutumin shi kuma muhammad ibn ali al-hakim at-tirmidhi ana ce masa al-hakim saboda wai mai hikima yana da littafi an-nawadir a ciki ya faɗi wannan kalmar maganar khatamul awliya to daga nan dukkan sufaye kuma suka samu wannan kalmar suka magalkali kowace dariƙa sai su samu shehun su su ce shugaban su shine khatamul awliya wancan ma yace khatamul kaga kenan ashe khatamul awliya in zasu yi yawa ba zai zama guda ɗaya ba ko ba haka bane kaga ashe kenan ba zai zama guda ɗaya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin annabawa shine khatamul anbiya babu kokonto duk wanda yazo bayan sa yace shi annabi ne ƙarya yake kamar da bamu labari sallallahu alaihi wasallam to wannan maganar ita kanta a cikin sufancin ma sabuwar magana ce agun sufayen na da can ba su san wannan dancan cewa akwai wani abu mai suna khatamul awliya ba amma daga baya suka samu wannan yace nasa ne wannan yace nasa wannan ma yace nasa shugaban to sai yake cewa fa innahu sannafa musannafan ghalita fihi fi mawadi'a domin shi wannan mutumi al-hakim at-tirmidhi ya rubuta wani littafi ya kuskure a cikin sa a wurare da yawa yayi kurakurai thumma sara ta'ifatun min al-muta'akhirin sannan wasu daga wata kungiya kuma daga cikin mutanen baya yaz'umu kullu wahid minhum daga nan sai aka samu kowanne ɗaya daga cikin su yana da awar annahu khatamul awliya cewa shine waliyin karshe wa minhum man yad'i anna khatamul awliya afdalu min khatamil anbiya to kaji inda matsala take tasowa kaga ci wancan na farko me suka fara fitowa da ita dama matsalar bid'a kenan daga an bude mata kofa ita ba ta da linzami kowa sai shi ma ya shigo da tasa mai maganar ta farko cewa a cikin waliyai khatamun zu na ƙarshe shine mafifici a cikin iya waliyai ai kun fahimci wannan zancen cikin iya waliyai amma daga baya sai aka samu wanda suka ce ai khatamul awliya ima ya fi khatamul anbiya to shi khatamul anbiya kenan kaga ba waliyi bane kenan in kun fahimci wannan magana fa tun farkonta da yake faɗa mana yaddar da suka yi suka rabe waliyan daban annabawan daban zai zama cewa a ce annabi ne wannan ba waliyi ba to daga nan suka samu wannan kuskuren da sun yadda duk annabi shi ma kansa waliyi ne to dama ba za a samu kuma wani waliyi da za a zo a ce ya fi annabi ba domin duk annabawan dukkansu su ma waliyan ne kun gane wannan zancen insha Allah yawwa don haka kuskure ne to shine aka samu wasu daga cikin ƴan baya kuma daga cikin harkar bid'ar kowanne yana da'awar cewa shi khatamul awliya ne wani ma kuma sai ya zo ya kwanta rata baki daya ya ce ai khatamul awliya afdalu min khatamil anbiya cewa mafifici na ƙarshe to abin nan waliyin ƙarshe ya fi ƙarshen annabin ƙarshe min jihatil ilmi billahi wata ɓangaren sanin Allah ka san su kullum zancensu shi ne ma'arifa yawwa arifai a ce wani arifi ne wani ne sanin Allah sanin Allah suna nufin ta wannan hanyoyin bid'an da suka fito da shi mutum ya shiga ɗaki ya ce zai san Allah ya ta zikiri ya ta mai har ya zo ya ta hauka ya buɗe baki ya ce shi ma ya zama Allah to wannan hanyoyin sai su ga wanda ya kai matuƙa a wannan gefen sai a ce arifi ne ya fi sanin Allah to in aka samu khatamul awliya a nan gefen za su iya ɗaukar wai a ɓangaren ilimin sanin Allah to zai fi khatamul anbiya'i, domin khatamul anbiya'i ilimin sa ta hanyar mala'ika ne, haka suke cewa, ko ilimin sa ta hanyar mala'ika ne. Su kuwa khatamul awliya'i ko kuma su waliyai a tsari na sufaye, yadda suke dauka shine duk waliyi Allah ne yake masa magana shi da shi. Sun manta cewa annabawan ma Allah ne yake musu magana, kuma bijin abu yau da haka wannan kuskure ne. Asalin fikirar tunanin kuskure ne ya shigo wa musulmi, kuma sai aka buɗe dashi har kowace kungiya ta yi amfani da shi, har abin ya kai ga aka samu masu irin wannan da'awa din, a cewa akwai ta bangaren ilimi. Kamar yadda dai wannan kisa ita ce ginshikin maganar su, kisar annabi Musa da annabi Khadir. Suka ce Khadir ba annabi bane, waliyi ne, kuma gashi ta hanyar sanin Allah ya san wasu abubuwa fiye da annabi Musa. Annabi Musa ya bi shi ya nemi ilimi a gunsa, don haka sai suka ce ga wani wanda ba annabi ba ya fi annabi ilimi. To sai suka dauki cewa haka kiyasin yake, kuma har tashin alkiyama, bayan cewa wancan din shi kansa ba haka yake ba. Da fatan kun gane kamar yadda dai muka yi bayani, Khadir annabi ne. Don haka kamar yadda kuma Allah ya sanya annabawansa wani ya fi wani, to haka nan dangane da bangaren ilimi Allah ya bashi wani abu da bai bi annabi Musa ba alaihi salatu wassalam. To muje, sai yake cewa ina ne, wa anna al-anbiya yastafiduna al-ilma billahi min jihatihi. To kaji, wai annabawa ma suna fa'idantuwa da ilimin Allah, sanin Allah ta hanyar waliyan nan, ta hanyar khatamul awliya'i, ta hanyar su ne annabawa suke sanin abinda suke sani dangane da sanin Allah. Wannan magana ku duba ku gani, a cikin musulunci ake rubuta ta da niyyar girmama waliyan Allah, amma kuma an manta, an aje annabawa a gefe, an mai da su jahilai saboda waccan kissa da ba a fahimce ta ba. Aka gina wannan duk tarihin ya zama bala'i ga mutane. Ba za a samu wani mutum a ce ya fi annabi ilimi, ya fi annabi sanin Allah. Annabawan nan da Allah maɗauki ya zaɓe su, ya ba su saƙo daga gare shi a kawo mutane, duk mutumin da yake so ya zama ma kusa da Allah, ya san Allah, ta wannan ilimin ya samu, ba ta hanyar Qur'anin da Allah maɗauki ya bai wa annabi ba, to ya za a yi kuma a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu wani waliyi a ce ya fi annabi sallallahu alaihi wasallama. Wani mummunan magana ce. Yace kama za'ama zalika Ibn Arabi, kamar yadda Ibn Arabi, wannan ita ce aqidarsa. Yawa Muhyiddin Ibn Arabi, mun sha magana a kansa ko, sahibu kitab Al-Futuhatul Makkiyya, mai littafin nan mai suna Al-Futuhatul Makkiyya wa Kitabul Fusus, da kuma littafin Fususul Hikam, duk wannan mun sha magana a kansu. Yace fa khalafa ash-shar'a wal 'aqla, da wannan maganar tasa ya saba wa shari'a, ya saba wa hankali, ma'a mukhalafati jami'i anbiya'illahi wa awliya'i, tare da saba wa dukkan annabawan Allah da waliyan Allah. Wannan maganar ta wannan mutumin Ibn Arabi ya saba, ta saba wa shari'a, ta saba wa hankali, ta saba wa dukkan annabawa, kai ta saba wa dukkan waliyan ma, duk waliyan Allah na gari. To wannan maganar ba su fade ta ba, babu wani waliyi da ya da'awar cewa shi ya fi annabi. Sai waɗannan mutanen da suka zo daga baya din suka dangana wa kansu waɗannan irin abubuwa, ce kama yuqalu liman qala fa kharra alaihim as-saqfu min tahtihim. Allah madaukaki a cikin alqur'ani, fa kharra alaihim as-saqfu min meese min fawqihim, wato sai rufi ya zubo musu ta sama, ma'ana Allah madaukaki ya ruguzo musu ɗakin nasu, ya ruguzo ta sama. Shi kuma wannan sai yazo yace min tahtihim, ya ruguza musu lamarin baki daya, yace la aqla wala qur'an, a hankalce sun saba wa hankali, a qur'anance sun saba wa alqur'ani. Zalika yace wannan dalilin wannan magana, annal anbiya'a, su annabawa su ne afdalu fi zamani min awliya'i hadhihi al-umma, ma'ana annabawa su ne mafifita a zamani daga waliyan wannan al'umma din, ma'ana a kowane zamani duk wani annabi ya fi waliyan wannan zamanin baki ɗayan su daga farko har ƙarshe. Annabi kowane annabi ne, duk matsayinsa indai annabi ne, to ya fi dukkan waliyai. Kun gane wannan abin da yake so ya faɗa kenan, ya fi dukkan, babu wani waliyi guda ɗaya ko a wannan zamani, sawa'un shi ne khatamul asali, kun san dai mun yarda da zancen cewa khatamul awliya din nan ƙarya ne, babu wani abu mai suna khatamul awliya. Akwai waliyan Allah har zuwa yanzu suna nan, ba a rufe kofar walittaka ba. Yawwa, don haka in ma akwai wanda ya fi kowa a cikin waliyai, wanda shi ne Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, wannan kuma haka ne, akwai shi. To shi ɗin bai fi wani annabi guda ɗaya ba, duk annabawan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su to sun fi Abubakar kun gane wannan zancan sai an gama da annabawa ne an gama ma'ana an gama da manzanni can sama kenan an sako kasa gun annabawa su ma an gama da su to in aka go waliyan da ba annabawa ba wali ba manzanni ba to shine kuma sai a fara lissafawa to Abubakar shine na farko babu kuma wani na ƙarshe duk mai imani har tashin alkiyama inda yana da takawa to yana cikin waliyan Allah mun gane wannan insha Allah ba a rufe kofar ba da'a alaikum salam a ibn jamin ne yake faɗa cewa abu kamar mutumin ne da maimakon ya ce alaihi musaq min fawqihim sai ce min tahti wannan kuskure ne karanta to amma abin da yake nufi anan wannan abun gaba ɗaya maimakon ya biyo musu ta sama ya ruguza sai ya ruguzo ta ƙasa ma gaba ɗaya foundation din ba hankali ba qur'ani ba sunna ba annaba ba wali ya duk ya rusa su shine abin da yake nufi yawwa iktibasi ne yayi amma ba ayar ba dan ayar ayi min fawqihim ne wannan wani ne garin karanta ayar sai ce min tahtihim to sai amfani da wannan cewa kamar misali an ruza musu foundation din ma gaba ɗaya an tashe su daga aiki to shine sai ce kamar mai cewa haka kaga wannan maimakon ya biyo ta inda ma abin nasa zai karbu ya amfani da qur'ani ko hankalin to wannan ya sabawa hankali ya sabawa qur'ani ya sabawa annabi ya sabawa mawaliyan don haka shi nasa ma gaba ɗaya ba asasi ba inda zaka iya aje maganar sa to buje na wata tambaye ce yau sai ce fa kaifa haka ne fa kaifa al anbiya kulluhum wal awliya yastafidu inma yastafiduna ma'rifata llahi mimman ya'ti ba'dahu wa yad'i annahu khatamul awliya to ya za'ai a ce annabawa baki ɗayan su da waliyai a ce wai suna sanin suna fa'idantar sanin Allah ne daga kuma wanda yazo a bayan su kaga wannan ayya juya abun akasi gaba daya domin ilimi ana samun sa ne daga wanda ya same shi ya bar mana annabawa sun riga mu yanzu dai sun kare ba wani annabi to yanzu in an ce khatamul awliyai ta hannun sa ne khatamul anbiyai yake samun ilimi to a wannan zamani kenan akai khatamul awliyai kaga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu babu shi a rayance rayuwa irin ta duniya yana rayuwar barzakhu haka ne to ina khatamul awliya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sanin Allah ta hanyar sa in Khidr da Annabi Musa sun yi zamani guda to shi wannan maganar tunanin wannan zancen da aka fito da shi cewa akwai wani khatamul awliya shi ba a same shi ba sai a bakin wannan al-Hakim at-Tirmidhi shi kuma a karni na biyar na bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka same shi ma gaba daya to kaga idan waɗanda suka rayu kafin shi ba su san ma khatamul awliya in ba to yanzu aka samu khatamul awliya'i har ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake rayuwar barzakhu yanzu ya fa'idanta daga wurin sa ya san Allah ta hanyar sa to mu kuma kaga kenan bai gaya mana ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sanin Allah da ya samu ta gun khatamul awliya'i ko ku fahimci wannan zancen ba tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwarsa bai sake ce mana komai ba abin da ya kawo kafin ya rasu din nan shine alqur'ani da maganganun da shi yayi na fassara alqur'ani da sauran abubuwa na rayuwarsa daga nan muka samu addini har zuwa yau kaga idan sai da aka zo bayan karni na biyar aka samu wannan terminology wannan tsarin kalmar sunanta khatamul awliyai sai kuma aka samu khatamul awliyai to a ce ta hanyar sa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake samun ilimi to wannan ilimin mun rasa shi ban san ki ko kun fahimci wannan zance mun yi hasarar wannan ilimin domin bai rayu ya samu wannan ilimin ya gaya mana ba in ya samu to shi kadai ya samu wannan abun ya fa'idanta da shi kaga wannan shi kansa ƙarya ce yau babu wani abu da za a ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je gun wani ya koya masa sanin Allah babu wani dan adam a duniya da za a ce ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanin Allah wannan an yi rashin kunya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine sai yake cewa fa kaifa al anbiya kulluhum wal awliya inma yastafiduna ma'rifata llahi mimman ba'dahum wa yad'i annahu khatamul awliya kuma ya da'awar cewa shine khatamul awliya wa laysa akhirul awliya afdaluhum kama anna akhirul anbiya afdaluhum ise waliyin karshe ba shine mafificin waliyai ba kamar yadda annabin karshe shine mafificin annabawa yau wannan kiyasin ba daidai bane domin kiyasi ba a yin sa fil akhbari kun gane kiyasi me ma'anar kiyasi in an ce kiyasi shine a dauki abinda babu nassi akan hukuncinsa sai a bashi hukuncin abin da yake da nassi. Allah maduki ya ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne, misali. Sai mu zo mu ga wani abu kuma yayi kama da wancan, misali giya, da kullum muke bada misali da idan an tashi irin wannan. Allah maduki mana nassi akan giya haramun ne, ko meye dalilin kasancewar giya haram? Saboda tana sa maye, mayen nan shine yasa ta zama haram. To sai mu ce duk abin da ke sa maye, haka malamai suka ce, duk abin da ke sa maye to hukuncin su daya da giya, ko da ba sunan sa giya ba. Shulisho su kashin kadangare da kwata da ake shaka a bugu da makamancin waɗannan abubuwa, me kaga sunan su ba giya bane, amma tunda in an shake su din ana buguwa, wannan buguwar ta sa su hukuncin su daya da giya. To wannan shi ake ce ma kiyasi. Ka samu abin da babu nassi akan sunansa da hukuncinsa, saboda kamar da yayi ta bangaren illa da ta hada su da abin da yake da nassi maganar hukuncinsa, sai ka bashi hukunci irin na wancan mai suna din da kuma hukunci. Da fatan mun gane. To wannan ana yin sa ne fil ahkami la fil akhbari. Kun gane wannan nan can? Wato ana yin kiyasi ne a babun hukunce-hukunce, ba a labarai ba. Sanin cewa wannan shine mafificin annabawa, wannan shine na farko, wannan shine na ƙarshe, hukunci ne ko labari ne? Eh? Ba hukunci bane, labari ne. Yawwa, Allah maduki ya bamu labarin annabawa. Akwai annabi Adam na farkon su, sai bamu labarin sauran annabawa, ga annabi Nuhu, Ibrahim da sauransu har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan tarihi ne. Tarihi ba a kiyasi a cikin sa. Mun gane wannan? Ba dama ka ce a tunda a can gefen mafificin annabawa shine yazo a ƙarshe, to haka a wannan gefen ma sai mu ce a cikin waliyai mafificin su shine a ƙarshe. Wannan ba a yin wannan kiyasin. Kun gane wannan? Yawa. To mu je. Sai ke cewa walaysa akhirul awliya'i afdaluhum kama anna akhirul anbiya'i afdaluhum fa inna fadla muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, domin ku falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama thabata bin nususid dallati ala dalik, falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tabbata ne da nassoshi da suka zo suka nuna mana wannan, sun nuna mana wannan ayoyi da yawa, kuma haka hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ka qaulihi sallallahu alaihi wa sallam, kaman fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhr. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi faɗi wannan ko ba shi faɗa ba, yace ni ne shugaban waladi Adam, duk wanda dan Adam ne shi, jinsin dan Adam ne, to ni ne shugabansa. Nan kuga hadda annabi Adam ne, nan jinsi ake kallo, ba ana nufin iyayen Adam ma'ana wanda annabi Adam ya haifa banda annabi Adam ne, har annabi Adam manzonmu sallallahu alaihi wasallam ya fi shi. Kun gane wannan? Wannan annabi ne ya faɗa, don haka ba dama a cikin kuma al'umma ko al'ummomi baki ɗaya tun daga annabi Adam har zuwa tashin alkiyama a samu wani mutum da za a ce ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja. Kun ga in aka ce wani ya faɗa, ya ƙaryata wannan zancen ko bai ƙaryata ba? Ya ƙaryata. To shine, don haka ashe falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an santa ne ta nassi, kuma ku duba saboda tawazu'un sai yana cewa wala fakhr, amma ba alfahari nake ba, ina faɗa muku ni ne shugaban ɗan Adam baki ɗaya, amma bana muku alfahari, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙarfin alfahari, baya alfahari. Yace wa qaulihi, da faɗinsa da yake cewa ati babal jannati, zan zo kofar aljanna, fa astaftihu, sai in nemi a buɗe, fa yaqulu al-khazinu, sai mai tsaron aljanna yace man anta, yace wane ne kai, fa aqulu, sai in ce muhammadun, ni ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa yaqulu, sai ya ce shiwa mala'ikan, yawa, sai ya ce bika umirtu, da kai aka ban umarni cewa in ka zo in bude. To kuma ya za a zo a samu wani yafi wannan, yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Shi mala'ikan gashi ya faɗa cewa kai aka ba umarni kar in bude wa kowa sai kai, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka, kai aka ban umarni cewa kar in bude wa kowa gabaninka. Ashe babu wanda zai riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga aljanna, babu wani wanda yake da wata hanya tasa da zai shiga aljanna har da zai dauki mabiyansa ko ya sa su a aljihu ko ya sa su a wani wuri ya yi wata dabara ya yi rufa'ido ya shiga aljanna, ko ka saba wa Allah ya ce shi idan kai masa biyayya wai zai saka aljanna? Wannan zancen ba a cikin addinin musulunci yake ba. Mun fahimci wannan? Yau kar a yaudari mutane da wannan. Babu mai bin ko babu mai shiga aljanna sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya ki hanyar annabi yace ba ita zai ba baya santa. Hanyar wani zai bi, wani kuma ya zo da abin da ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam, to ba shi ba shiga aljanna ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba a shiga aljannar sai ta hanyar sa. Da kaga kenan shi ba shiga aljanna. Da kaga mutum ya tuba tun da wuri, ya rubu da kowa, ka rubu da duk wani mutumi wanda ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam, ka dawo hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita ce a cikin alqur'ani, duk abin da karanta alqur'ani gaskiya ne. Ita ce a cikin hadithan nan, ga sunan sahihul bukhari, ba kwanan nan aka fito da su ba, tintini suna nan, littafai ne da suka tara maganganu da ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To anan addini yake, yace wa lailatul mi'raj rafa Allahu darajatahu fawqa al-anbiya'i kullihim. A daren mi'raji, ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka daukake shi, aka tafi da shi zuwa sama, wannan mi'raji da aka yi a ranan nan Allah madaukaki ya daukaka shi sama da dukkan annabawa gaba daya. Fa kana ahqqahum biqawlihi ta'ala, don haka shi yafi cancantar wannan magana da fa Allah madaukaki ke cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, wadannan manzanni ne da kuka ji mun fifita sashen su akan sashi. Tunda ku ba ajin su dai ba manzanni, akwai wanda yafi su, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi dukkan manzanni. In yafi dukkan manzanni, ashe yafi dukkan annabawa, yafi dukkan waliyyi. Kun gane wannan? Babu wani waliyyi da zai zo ya tsallake annabtaka, ya tsallake a cikin manzannin yafi kowa, kuma har ya je yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har a ce wai annabi sai ta hanyarsa zai san Allah. Wannan ba a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adalci ba. Da wasu ne suka faɗa sai a kafirta su a ce makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko to amma masu da'awar cewa su ne masu san annabi, su suke faɗin wannan maganar, kuma wannan magana ce da take nuna rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kin annabi sai wannan ba san annabi ba. Sai shi fa kana ahqum, shine yafi cancantar wannan aya, tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah, a cikin su akwai wanda Allah yayi magana, a cikin annabawa wanda Allah yayi magana da su da shi biyu ne, ba tafinta ba kowa, annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya masa magana tafiya mi'raji da Isra'i da aka yi da shi, ko in ce a lokacin mi'raji Allah madauki yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka Allah madauki yayi magana da annabi Musa, sauran annabawa ko manzo ake aikowa daga cikin mala'iku, shine mala'ika Jibril ya zo ya ga musu sako daga Allah subhanahu wataala. Kaga wannan ya nuna ashe a cikin annabawa wani yafi wani, a cikin manzanni wani yafi wani. Wannan shine manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam shine sama da kowa daga cikin su. Yace wa rafa'a ba'dhum darajat, Allah ya daukaka sashen su wajen darajoji. Yace ila ghairi zalika min ad-dala'il, da dai wasu dalilai waɗanda ba wannan ba, wanda ke san wannan ya koma littafin da Ibn Taymiyyah ya rubutu akan wannan gefen na musamman. Akwai kitabun nubuwat da ya rubuta abin da ya shafi annabtaka, umuman annabtaka ya take a musulunci, littafi guda ne, yana nan an masa aiki mujalladi biyu manya. Sannan sai yake cewa kullum minhum ya'tihi alwahyu min Allah, dukkanin waɗannan manzanni wahayi na zuwa musu daga Allah subhanahu wa ta'ala, la siyama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun fi nubuwatihi muhtajan ila ghairihi, shi a annabtakarsa, a annabcinsa bai zama yana buƙatar wato wani ko annabtakar wani ko ilimin kowa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam daga farkon saƙonsa har ƙarshensa bai buƙaci kowa ba, saƙonsa shi kadai ya isa. Abinda yake faɗa anan, me yake so ya magana anan, yana raddi ne ga waccan maganar cewa khatamul anbiya yahtaju ila khatamul awliya fi ma'rifatillahi. Wannan ƙarya ce, a ce shikamakin annabawa yana buƙatar wani ilimi ta hanyar khatamul awliya, wato shikamakin waliyai. Wannan maganar ba haka take ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam a annabtakarsa, a annabcinsa baya buƙatar kowa, ilimin da Allah ya bashi shine na ƙarshe, shi ake buƙatar a bautawa Allah da shi a shiga aljanna. Babu wani wanda zai zo daga baya da wani ilimi daban da yafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ballantana a ce har annabin ma a wurinsa zai dauki wannan karatun. Wannan ba gaskiya bane. To shine sai yake fata lam yakun fi nubuwatihi muhtajan ila ghairi falam tahtajja shari'atuhu ila sabiqin wala ila lahiqin, kaji shari'ar annabi kenan sallallahu alaihi wasallam shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta buƙatar wani da ya gabata ba ta buƙatar wani da zai zo nan gaba ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam bai buƙaci a ce a cikin annabawan da suka riga shi a dauko shari'ar wani a bashi ba shi shari'ar sa shi kadai ta isa kun gane wannan hakanan kuma bai buƙaci a bayansa a samu wani wanda zai zo daga baya ya cika masa shari'ar sa ba shari'ar sa ta cika tun kafin ya rasu da fatan mun gane lokacin ka kare to wannan zancen dama wata gaba ce sabuwa kuma mai buƙatar a shimfiɗa ta da bayanai dan haka zamu tsaya akan ta inda yake cewa mu koma dai daga baya inda yake cewa walailatul mi'raj ko rafa Allahu darajatahu fawqa al-anbiya'i kullihim sai mu dauko daga nan sai mu zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam baya buƙatar kowa ya cika masa annabcinsa a cike yake shari'arsa kuma a cike take la tahtaju ila sabiqin wala lahiqin zamu tashi insha Allah daga nan da fatan Allah madaukake ya ƙara mana ilimi da fahimta akan daidai Allah ya sa mu fahimci gaskiya ya nuna mana gaskiya mu gane ta gaskiya ce mu bita Allah ya sa mu fahimci mu gane ƙarya ce katte mana rikici mu kasa gane ta mu yi watsi da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen rayuwar mu Allah ƙara mana ilimi mai amfani ya ba mu iko mun aiki da abinda muke karantawa صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك